To bismillah ar-rahman ar-rahim ya abal qasim sai dibu siri yace ya abal qasim ismu waladin lahu qasim sunan wani dane na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga shugaban mu Hadija Allah ya kare yadda a gare ta Allah ya kare ko anhuma Allah ya kare yadda da ita mahaifiyar da kuma dan nata wannan alkunyar ta keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai san da yake raye ne san da manzon Allah yake da rayuwa yake cikin rayuwa ba dama a wani alkunya da Abul Qasim saboda hadisin bismi kusa suna irin nawa wala takano bi kunyati amma kakkui alkunya da alkunyata wato wala takanu bi kunyati kana yakani wala takaniyu asali za a dau rammatayar a mai kan nunin sai zama wala takanu bi kunyati amma shi wancan samma yusammi shi ma sammu asali sammiyu ne sammu bismi wala takanu bi kunyati allazi wannan wani ne ga murafin wato abadin na ati ne ga aba shi yasa a mahallin nasba yake limnu iksami alaihi madhul lahu wanda akwai yabo gare shi habaru labari ne an rimni daga rimnu ko kuma ya zamo a muftadani wasana'u da godiya gare shi alfu tafsirin adafi na tafsiri rimnu iksami alaihi a cikin magiyar da nake masa ta kunshi yabo gare shi ta kunshi godiya gare shi rimnu din bi kasri radi da kasrar radi ai abun kunsawa wa muhassalu iksami abinda magiyar da nake masa ta kunsa da kasar iksami din da kasar alhamza masdari ne na aksama mai ma'ana halafa garantsi al'ati alai wanda yake zuwa gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yabo ne gare shi wa sana'u da godiya bil ulumi ina ma magiya da ilimai ai kusuma alaika ina ma magiya ina kamun kafa zuwa gare ka da abin da aka baka na daga ilimai na fili da na badi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an bashi ilimi wanda ba a bayar ga wata halitta ba daidai ilimin na zahiri ko wanda yake badi ne duk abin da za ta yi ilimin sa dan mahaluki ya dauka to manzo Allah ya dau wannan ilimin shi yasa ba abin da manzo Allah bai sani ba sai abin da yake yafi karfin a ce mahaluki ya sani abin da yafi karfin a ce mahaluki ya sani to wannan kuma sanin sa sai Allah wanda aka saukar gare ka daga wajen Allah ta'ala ba tare da wani mai rubutu ba gare ta ai bila wasidatin yubliha da ba da wasida ba da yake ma shiftarta imla'u ai litarka ulumi imla'u shifta ta tabbata ga wannan ilman ya da kasra alhamza imla'u ba amla'u ba masdaru amlaytul kitaba na shiftar littafi wato na fada masa nema magiya ina ma magiya gare ka wa uqsimu alayka akwai alim mai alhamza ko ina ma magiya wa tawassul ilayka ina kamun kafa zuwa gare ka ya abul qasim sallallahu alaihi wasallam da abinda aka baka abinda Allah ya hore ma saba daga tafiyar iska gabas musiri din bi fatil mini ai mashi ai tafiyar iska ta gabas a sabadin da fataha biyu sadin da fataha bar ma da fataha iska da take tasowa daga wajen da tauraruwar surayya take fitowa da take tahowa da taimakonka ai da sababin ta taimaka ma bar kenan ta sababiyya ce ta yi kuma ta zama ma'iya musahaba ce tare da taimakonka da jefa firgice a cikin zuciyar makiyanka a zukatan makiyanka wata guda ai tafiyar ai masafa ta share ai tafiyar wata guda a kowace na bangare daga bangarorin Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda hadisin da yazo an taimake ni da firgici tafiyar wata guda duk inda na dosa da yaki har daga inda nake zuwa tafiyar wata guda kafuran wajen sai su ringa jin a tsoro suna jin tsoro ba san dalili ba amma sai su ringa jin firgita kai ka ce wannan iska da take tasowa da gabas ai a wajenka ya Abul Qasim Ruha'u iska ce wadda take mai laushi irin wadda aka hore ga Annabi Sulaiman daren marra Ruha'u sunan iska ce wadda aka hore ta ga shugaban mu Annabi Sulaiman wadda tafiyar da take da safe tafiyar wata guda tafiyar da take da yamma tafiyar wata guda ala nabiyina wa alaihi afdalu salatu wassalam mafificin salati da salami ya tabbata ga annabinmu ya tabbata ga shi ma Annabi Sulaiman Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal hatim lima sabaqa nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة